الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 15 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 14 ga watan 6 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran shi da suna Lum'atu li'tiqadi al-Hadi ila sabili ar-Rashad na Sheikh al-Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata salloli biyu masu tarayyar lokaci azhar da al'asar ko magariba da isha yana daga cikin uzurin da yake ba da dama a hada su shine ruwan sama abin da ya shafi ruwan sama kasancewar ruwa ya kici to ba laifi za a iya hada azhar da al'asar ko magariba da isha ko kuma an yi ruwa an gama ko ina cabi ne ko ina lema ce wanda yin kowace sallah a lokacinta akwai tsanani da wahala a kan jama'a to wannan ma dama ce wadda take badawa a hada na uku shine gilgije ya hadu haduwar da ana kyautata zaton kafin a gama sallah ma ruwa yana iya sabowa to shi ma ana iya hadawa amma ba haka ba kawai da zaran an danga duhu-duhun gilgije a hada a ma'ana gilgije wanda yake ya hadu ana kyautata zaton ruwa zai sauka to wannan ita ma dama ce ana iya hadawa to wannan duka yana daga cikin uzurin hada salloli biyu masu tarayyar lokaci kamar yadda dalilin da yake tabbatar da haka hadisin da yake cikin sahihai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ana zaune a birnin Madina ba ruwa ba iska ba wani tsoro da lokacin azhar yayi ana gama sallar azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka tada iqama aka yi lasar haka da lokacin magariba yayi ana gama magariba kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka tada iqama aka zo da sallar isha aka tambaye Abdullahi dan Abbas menene sababi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci alhali ba ruwa ba iska ba wani firgici sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nihi ne kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci ka'ida malamai suka ce sababin da yake ba da damar a hada shine in ya kasance akwai wahala akwai kunci akan jama'a kenan dai a takaice na abai da abun al'ada ko ya zamanto ba ku sababi kawai mutun ya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci wannan baya halatta domin ita sallah ba abun nan da amma matukar akwai wani uzuri to wannan ba laifi ana iya hadawa kamar yadda kuma shi ruwan sama yana daga cikin uzurran da suke ba da dama na'am wai maimaita karatun Fatiha a cikin raka'a guda wannan sabanin sunna ne domin bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimaita Fatiha a raka'a guda an gane ko amma in abinda mutum yake karantawa bayan Fatiha misali wata sura ko wata aya ko wasu ayoyi wannan ba laifi mutum yana iya maimaitawa musamman a cikin salloli waɗanda suke na dare domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layli da aya ɗaya bayan Fatiha ita ta karantawa yana maimaitawa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi ta maimaita ita wannan sura wannan ita wannan aya amma na mutum ya karanta Fatiha kuma ya sake maimaita ta a cikin raka'a guda wannan sabanin sunna ne ba a sallah ta farilla ba ko a sallah ta nafila bai zo ba na'am na'am wai hadisin da Aisha Allah ya karra mata yadda ta rawaito take ba mu labari yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gajarta raka'o'i biyu kafin sallar asuba wanda ake kiransu da suna raka'atul fajr take cewa ka ce kamar ma bai karanta Fatiha ba wannan baya nuni cewa bai karanta Fatiha ba kuma bai karanta wani abu bayan Fatiha ba Aisha bayani ne take game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gajarta su yake saukaka su baya tsawaita su dan haka abin da ya tabbata game da raka'atul fajr bayan Fatiha a raka'a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan Fatiha yakan karanta kul huwallahu ahad wani lokaci bayan Fatiha a raka'a ta farko yakan karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baqara qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta biyu bayan Fatiha yakan karanta ayat da ke cikin suratu Ali Imran qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun dan haka dai a takaice hadisin abin da yake fa'idantar da mu yake karantar da mu shine saukaka raka'o'in alfajir kar mutun ya tsawaita su an gane ko bayan fatiha ka karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a ta biyu bayan fatiha qul huwallahu ahad ko kuma waɗannan ayoyi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake na'am 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 kamar raka'a hudu da ake yi kafin azhar suka kuce maka bayan an gama azhar kana iya ramu su bare mutun yana iya ramu su kamar yadda yana ɗaya daga cikin maganganun malamai kamar yadda kuma dalilin da suka kafa hujja da shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda bayan sallar ta al'asr yana nafila Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take cewa ya Rasulullahi ba ka hana yin nafila a wannan lokaci manzo Allah yake ba ta labari yace raka'o'i ne wato biyu da nake yi bayan azhar wasu jama'a suka zo na shagala game da tiryarsu ban samu wani sune nake ramuwa a yanzu to wannan hadisi shine malamai suka tabbatar da cewa dalili ne wanda in wani uzuri ya gitta ma mutum waɗannan nafilfili waɗanda ake kiransu ar-rawatib idan suka kuce masa yana iya ramuwa na'am kamar kaka a takaice din kawai me farilla yana iya gun me nafila be shafe ka ba bayyana karatu yake ko koye karatu yake wannan duk be shafe ka ba me farilla yana iya gun me nafila sawa'an me nafilar bayyanar da karatu ne yake ko kuma koye shi ne yake kamar yadda hadisin da ke cikin sahihul bukhari ke tabbatar da haka hadisin da mu'az Allah ya kara masa yadda in ya gama sallar isha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin sa idan ya dawo unguwar su ya kama ɗan unguwar su limanci wanda wannan sallah da mu'az yake sakewa shi nafila ce su kuma farilla ce suke darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai wato gabar da malam ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khilafatu ba'di 30 sana fakana akhiraha khilafatu Ali radiyallahu anhu manzon Allah yake cewa khalifanci nawa ma'ana waɗanda za su mai gurbi na game da jagorancin al'umma bayan komawa ta zuwa ga Ubangiji na manzo Allah ya ce shekara 30 ne an gane ku shekara 30 ne iya khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya biyo bayan wannan shekara 30 to mulki ne ba khalifanci bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mulki ne jagoranci ne na al'umma shine malan sai yace fakana akhiraha khilafatu Ali wato khalifancin Aliyu Allah ya kara masa yadda ya kasance shine karshen shekaru 30 ke domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 10 da hijirarsa zuwa birnin Madina Ali wannan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya dauki khalifanci kamar yadda bayani ya gabata ta yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ar da suka hadu a ciki a rumfa ta Banu Sa'ida, an gane ku gidan Sa'ad ibn Ubada, su ne suka yi mubaya'a ga Abubakar, Allah ya kara masa yadda, cewa sun yadda sun amince shi ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan aka je aka yi jana'iza ta gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an gama, Abubakar ya dawo ya shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tashi ya tsaya a cikin jama'a ya musu khutba. Bayan ya gama, sauran jama'a suka zo suka yi mubaya'a, suka ce sun yarda sun amince shi ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ba su samu halartar wannan wato mubaya'a ta farko da aka yi a sakifa ta Banu Sa'ida. To da ya karɓi wannan khalifanci, Abubakar shekaru biyu da rabi, shekara biyu da wata shida. Bayan shi kenan a shekara ta 13, Umar Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa. Shi kwa wato wasiya ce Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta takadda ta musamman cewa Umar shine khalifa bayan sa. Dukkan waɗannan jama'a da Abubakar ya shawarce su akan wannan ra'ayi nashi, cewa Umar shi yafi dacewa ya zamanto khalifa bayana, suka bashi haɗin kai da amincewa. To ya musu wasiya kuma ya rubuta takadda, yana mai tabbatar musu cewa Umar shine khalifa bayan sa. Dan haka Umar a wannan shekara ta 13, ran da Allah ya ma Abubakar Allah ya kara masa yadda rasuwa, Umar ya dauki khalifanci. Da ya dauki wannan khalifanci, sai da ya kwashe shekara 10 da wata 6. Idan ka hada da shekaru biyu da rabi na Abubakar, nawa kenan? Shekaru 13. Wanda shi kuma kafin Allah ya masa rasuwa an soke shi. An gane ku, lokacin da wani shaidani shine Abu Lu'lu Atal Majusi, bawa ne ba Farisi na Mugira ibn Shu'ba, shine ya soki Umar Allah ya kara masa yadda da wata wuka ana cikin sallar asuba, jini yana zuba, aka dauki Umar Allah ya kara masa yadda aka je gida da shi. To lokacin yana cikin wannan rashin lafiya, kafin Allah ya karbi rayuwarsa, wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce, ya Umar, ya kamata ka ayyana mana wane ne khalifa bayanka. Umar Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa in har ban ayyana muku ba wanda zai zamanto khalifa bayana, yace to tabbas wanda yafi ni daraja, yafi ni matsayi, ya koma zuwa ga Ubangijinsa, bai ayyana cewa wane shine khalifa bayansa. Wa Umar yake nihi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Ubangijinsa, bai fito fili bai bayyana yace wane shine khalifa ta, illa kasancewar ta hanyar maganganun shi da ayyukan shi. Wannan hannunka mai sanda ne ake yi ma mu'mine cewa Abubakar shi ya fi dacewa ya zamanto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya zaɓi mutum 6 daga cikin manya-manyan sahabbai, yace da su, ku je ku tattauna tsakaninku, ku yi nazari ku ga wane ne yafi dacewa ya zamanto khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku zaba daga cikin mutum 6. Waɗannan mutane 6, farko shine Usman, Allah ya kara masa yadda, sannan Aliyu, sannan Talha ibn Ubaidillah, sannan Az-Zubair ibn Al-Awwam, sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sannan Abdurrahman ibn Auf. Waɗannan 6 sune ahlul shura wanda Umar ya zaba, yace ku je ku tattauna a cikin ku, ku fuddo dai ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka je suka tattauna, a ƙarshe dai suka fitar da Usman, Allah ya kara masa yadda cewa shine yafi dacewa ya jagoranci al'umma akan wannan khalifanci. To Usman Allah ya kara masa yadda bayan komawar Umar zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dauki wannan khalifanci sai da ya kwashe shekara 12 da ɗan watanni 12 da ɗan watanni. Idan ka hada da waɗannan shekaru 13 da Abubakar da Umar suka yi shekaru nawa kenan? 25 da ɗan watanni. Sannan Aliyu Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa shi ma ya yi shekaru 4 da ɗan watanni. Shi ne wanda suka ɗan sauke waɗannan ɗan watanni sai a ce Usman ya yi 12, Aliyu sai a ce ya yi 5. Ko kuma Usman ya yi 12 da ɗan watanni, Aliyu sai ya yi shekara 4 da ɗan watanni. Idan ka hada ka jimace shekara 30 daidai. To wannan shi ne iya khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya faɗa a wannan hadisi, al-khilafatu ba'di 30 sana, khalifanci bayana shekaru 30 ne. Shi ne malam sai ya ce fakana akhiraha, in ka dauki akhira kenan khabaru kana ne muqaddam kenan, ismu kana sai ya zamanto aliyun, khilafatu aliyin, an gane ko? Khilafatu sai ya zamanto shi ne ismu kana kenan. Khalifancin Aliyu Allah ya kara masa yadda ya kasance shi ne ƙarshen waɗannan shekaru 30 ɗin. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nashhadu lil asharati bil janna. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس رضي الله عنه إنه من أهل الجنة ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار إلا لمن ورد به النص لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب سبق ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. مالم الله يجيكن سنا فدا ونشهد للعشرة بالجنة. مالم يجي منا شيدا ومنا تبتروا wato ga waɗannan mutane goma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗan aljanna ne, kama shahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahida gare su ya tabbatar da cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne. Faqala, manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin sa a lokaci guda, manzon Allah yace Abu Bakrin fil janna, manzon Allah yace Abu Bakar dan aljanna ne, wa Umar fil janna, Umar shi ma dan aljanna ne, wa Uthman fil janna, Uthman shi ma dan aljanna ne, wa Ali fil janna, Ali ibn Abi Talib manzon Allah yace shi ma dan aljanna ne, wa Talha, Talha ibn Ubaydillah manzon Allah yace shi ma dan aljanna ne, wa Zubair, Az-Zubair ibn Al-Awwam manzon Allah yace shi ma dan aljanna ne, wa Sa'd, Sa'd ibn Abi Waqqas manzon Allah yace shi ma dan aljanna ne, wa Sa'id shine Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl manzon Allah yace shi ma dan aljanna ne, wa Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman dan Auf manzon Allah yace shi ma dan aljanna ne, wa Abu Ubaida, Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah manzon Allah yace fil janna shi ma dan aljanna ne. Waɗannan goma a lokaci guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu su ɗaya bayan ɗaya cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne. Wannan hadisi yana cikin Sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce, haka al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, haka hadisin yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi, wanda shi wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya wato junan su ya fifici juna a wajen daraja, kamar yadda bayani ya gabata Abu Bakar shine jagaba, shine fiyayye a cikin wannan al'umma bayan annabinta, wanda ke biya masa a wajen daraja shine Umar, wanda ke biya ma Umar a wajen daraja a cikin wannan al'umma Uthman, Allah ya kara masa yadda, bayan Uthman Aliyu, Allah ya kara masa yadda. Wannan shine abinda ahlus sunna wal jama'a suka tabbata a kan shi, yadda jerin su yake a wajen khalifanci haka jerin su yake a wajen fifiko na daraja, illa kasancewar wasu daga cikin ahlus sunna wal jama'a ɗan kaɗan suna fifita Ali, Allah ya kara masa yadda, wajen daraja akan Usman, Allah ya kara masa yadda. To amma dai a magana wadda take mafi rinjaye, Usman Allah ya kara masa yadda shike gaba da Aliyu, Allah ya kara masa yadda a wajen daraja. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Bayan waɗannan sahabbai guda hudu kenan, sai waɗannan shida cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna, kamar yadda malam ya zo da wannan hadisi. bayan su sannan sai waɗanda suka halarci yakin Badar mutum 313 ko 314 ko da 15 an gane ko bayan wannan goma kenan a dunkule wanda zaka biyo baye da su a wajen daraja waɗanda suka halarci yakin Badar domin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya tsinkaye ma'abuta yakin Badar wato da jin kansa yace da su su aikata iya abinda suka so Ubangiji ta'ala yace ya gafarta musu wannan ko ya gangaro ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullahi bani izini na sari masa wuya Hatib ibn Abi Banta'a a sababin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace haba Umar baka san da cewa ba Allah ya tsinkaya ma'abuta yakin Badar na mu'minai da jin kansa yace i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum sannan bayan waɗanda suka halarci yakin Badar sai waɗanda suka halarci sulhul Hudaybiya waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wata itaciya a nan Hudaybiya a shekara ta 6 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 1400 da yan kai suka zo kowanne daga cikin su yana dora hannunsa akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba gudu ba ja da baya koda mutuwa koda za su rasa rayuwarsu sai da aka samu mutum 1400 da yan kai suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman Allah ya kara masa yadda lokacin nan baya nan manzon Allah ya aike shi birnin Makka manzon Allah sai ya dauki hannunsa na hagun yace wannan hannun Usman ya dora akan hannun shi na dama yayi mubaya'a a madadin Usman wanda wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suke ƙara tabbatar da daraja da matsayi na Usman Allah ya kara masa yadda to waɗannan su ne kai tsaye Ubangiji ta'ala ya turo sako daga saman 7 cewa gaba ɗayansu ya yarda da su ya amince musu Ubangiji ta'ala yake faɗa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba sune waɗannan gaba ɗaya manzon Allah yace layyali jannara man bay'a tahta ash-shajara hadisin yana cikin sahihu muslim manzon Allah yace duk wanda yayi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya manzon Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba har abada Allah ya haramta ma wuta cin namansa to waɗannan sune suke biyo baya a wajen daraja wato daga cikin wato waɗanda suka halarci kenan wannan yakin Badar sannan kuma sai ka zo da sauran sahabbai gaba daya duk da cewa wasu kuma sun ƙara suka ce sannan waɗanda suka musulunta kafin wato a ci Makka da yaki an gane ko sannan kuma sai waɗanda suka musulunta bayan an buɗe Makka da yaki kamar yadda Allah ya faɗa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna duk da cewa ma'anar al-fathu a wannan aya da yawa daga cikin malamai sun ce shine sulhul Hudaybiya ba ana nihi fathu Makka ba shine malam sai yake faɗa yace wa kullu man shahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil jannati shahidna lahu biha dukkan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shaida ya tabbatar mana da cewa dan aljanna ne malam yace to mu ahlus sunna wal jamaa aqidar mu zamu tabbatar masa cewa dan aljanna ne an gane ku domin wahayi ne kamar yadda Allah ya faɗa wa mayan diqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dan aljanna ne malam yace mun yarda mun amince mu ma mun tabbatar da cewa dan aljanna ne domin Allah subhanahu wata'ala shine ya turo masa sakon cewa ya bayyana mana cewa dan aljanna ne domin wahayi sai yace ka qaulihi alhasan wal husain sayyida shababi ahli aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada game da jikokinsa alhasan da husain manzon Allah yace sayyida sune shugabanni na shababi ahli aljanna samari matasa ne ɗan aljanna an gane ko samarin gidan aljanna alhasan wal husain sune shugabannin su wannan shaida ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa waɗannan jikokin nashi ɗan aljanna ne wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin wato as-sunan na al-imamu tirmidhi ke faɗa hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce malan sai yace wa qauluhu li thabit ibn qais haka nan fadarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga thabit ibn qais ibn shammas Allah ya kara masa yadda manzon Allah yace innahu min ahli aljanna kuje ku fada masa cewa shi ma dan aljanna ne wanda wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari shi thabit ibn qais ibn shammas Allah ya kara masa yadda ya kasance mutum ne wanda yake wato mai kuga muryarsa jahawarin sauti ne in yana magana duk kuga muryarsa yake ba komai ba ko yasa haka illa kasancewar yana da nauyin ji an gane ko kurma ne ba kurma bane sak dan haka duk wanda yake da nauyin ji zaka ji muryar shi in yana magana kugawa yake shi a iya zaton shi ba a jin abin da yake faɗa to yana halartar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai wata rana sai sako ya sauka daga Allah subhanahu wa ta'ala sakon yana cikin suratul hujurat ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'di an tahbata a'malukum wa antum la tashurun ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daukaka muryoyinku sama da murya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'di kuma kar ku ringa bayyana masa da fada irin yadda junanku yake bayyana ma juna fada an gane ku ladabi ne Allah yake ladantar da mu'minai game da manzansa sai yace an tahabada a amalukum dan kada ayyukanku su zibe ku rasa lada abun Allah subhanahu wa ta'ala wa antum la tashuruna alhali ku ba ku sani ba to da wannan aya ta sauka shi Thabit ibn Qais ibn Shammas Allah ya kara masa yadda sai yake jin tsoron an yakuna huwal maqsud bi hadhihi alaya kar aje wannan aya ta sauka ne akan shi ake yi mi za a yi sai ya tsare kansa a gida baya fita yake rusa kuka yake cewa ana jahawarin saut ni ga ne mutum ne wanda yake mai kuga muryarsa wa arfa'u sauti ina daga muryata sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi fa akhafu anna amali kad habiba yace wallahi tsoro nake ji kar aje aiki na ya zube mi za a yi sai ya zauna a gida yace wallahi la akru har abada bazan fita daga wannan gida nawa hatta yarda anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw amun sai manzon Allah ya turo min sakon cewa ya yarda da ni ya amince mu ko kuma mutuwa ta cin mu kai balma a wata riwaya wadda ibnu jarir at-tabari yazo da ita a cikin littafin sa na at-tafsir daki wanda ake ma doki ya shiga ya sa aka kulle kofar aka buga kusa aka rufe kyauran ba maganar fitowa an gane ko yace ko manzon Allah yazo ya nuna ya yarda da ya amince da shi ko kuma mutuwa ta cin masa. Aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka bashi labari ga halin da Thabit ibn Qais fa yake ciki. Ya shiga daki ya kulla kansa ya ce, sai ka nuna ka yarda da shi, ka amince masa, ko kuma mutuwa ta cin masa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura a faɗa masa a bashi labari. Manzon Allah ya ce, ku je fa akbiruhu wa bashiruhu wa qulu lahu innaka min ahli aljanna. Manzon Allah ya ce, ku je ku bashi labari, ku bashi albashir, ku ce da shi ni nace da shi dan aljanna ne. A lokacin nan aka je aka bashi albashir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, a tabbatar maka cewa kai dan aljanna ne. Ya ringa farin ciki, yana murna, yana jin daɗi. Sannan a lokacin nan aka karye kofar ya fito. To kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa Thabit ibn Qais ibn Shammas dan aljanna ne, kamar yadda manzon Allah ya ce a bashi labarin cewa dan aljanna ne, wanda wannan nassi ne. Haka yana daga cikin waɗanda manzon Allah ya ba da labarin cewa ƴan aljanna ne, akwai Ukasha ibn Mihsan, Allah ya kara masa yadda, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba sahabbai labarin cewa akwai mutum 70,000 daga cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an bincika ayyukansu, ba tare da an azabtar da su ba. An gane ko? A lokacin nan Ukasha ibn Mihsan ya tashi ya ce, ya Rasulallah, ud'ullah li an yaj'alani minhum. Ya ce, ya Rasulallah, roƙa min Allah ya sanya ni daga cikinsu. Manzon Allah ya ce, anta minhum, kana daga cikinsu. Haka matarsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, Khadija, Allah ya kara mata yadda, ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa ƴar aljanna ce, Khadija bintu Khuwailid. Gida na musamman aka turo saƙo cewa ƴar aljanna ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari. Haka mahaifiyar Anas dan Malik, ita ce Ummu Sulaym, ta shahara da wannan kinaya, sunanta Rumaisa. An gane ko? A wata riwaya Rumaisa, Allah ya kara mata yadda, ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa ƴan aljanna ce. To haka shi yasa malam yake faɗa ka'ida, sai yake cewa, wa kullu man shahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil jannati shahidna lahu biha. Duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shaida gare shi cewa dan aljanna ne, to mu ma mun shaida, mun tabbatar da cewa dan aljanna ne. Kinan wannan misali ne kawai malam ya kawo mana, amma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shaidar cewa ƴan aljanna ne, suna da dama, sun wuce a lissafa da yatsotsi. Malam sai ya ce, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar. Aqidar mu ahlus sunna wal jamaa, ba ma yanke shakka ga wani min ahli al-qiblati daga cikin musulmi bi jannatin, mu ce dan aljanna ne, wala narin ko mu ce dan wuta ne, illa man jazima lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke mana fada, ya tabbatar da cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne. An gane ko? Amma mu ba ma yanke shakka ga wani daga cikin musulmi, kawai mu ce wani dan aljanna ne ko mu ce dan wuta ne, sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke mana fada ya ce dan aljanna ne ce ko ya ce dan wuta ne. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Amma yau sai ka ji mutun ya bude baki ya ce maka dan aljanna ne, in ka tambaye shi dalili sai ya ce yayi wani wurdin shi da aka bashi, an ce duk wanda yayi wannan wurdi dan aljanna ne. Haka zaka ji mutun ya bude baki ya faɗa. har ma ya kai aljannar raba ta suke wasu sayar da ita suke duk wanda yace ya baka aljanna in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba to wannan ya wutar da hankalinka kuma ya abin da ya kamata sai ka ce to nuna min ita an gane ko me yasa ya wutar da hankalinka ya maida ka wawa saboda ai aljanna da me ita aljanna ta Allah ce kuma shi yake badawa kayan da ba naka ba ka isa ka ba wani kuma abin da ya kamata ka faɗa masa sai ka diba wani gida wanda yake mai kyau a unguwar ku sai ka ce masa wannan gida nake so ka ba in yace a ba nawa bane sai ka ce to aljanna ta ka ce ai abin da ba naka ba baka isa baka ba wani aljanna ta Allah ce manzo Allah ya faɗa mana yake cewa ala wa inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi ghaliya sai ya ce ala inna sil'atallahi aljanna au kama qala yace ku tabbata hajar Allah mai tsada ce hajar Allah mai tsada ce aljanna ita ce hajar Allah kuma shi ya faɗa inna Allah ashtara mina inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al fawzul azim to dan haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaidar cewa dan aljanna ne zamu tabbatar da dan aljanna ne amma ba ma yanke shakka mu yanke fada mu ce ga wani daga cikin musulmi mu ce wani dan aljanna ne ko mu ce wani dan muta ne sai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke mana fada ya tabbatar mana wani dan aljanna ne ko kuma wani dan muta ne shine malam ya kara shay tabbatarwa yace wala na shahadu ba ma shaidawa li muayyanin ga wani mutum ainihin sa mu ce wani la bil jannati wala bil nari da aljanna ko da wuta mu ce wani dan aljanna ne ko dan wuta ne ba ma shaidawa yace illa liman warda bihin nasu sai wanda nasi yazo a kansa cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sai yake faɗa lakin narjulil muhsin sai dai muna kaunar muna fatan aljanna lil muhsin ga wanda yake mai kyautatawa tsakaninsa da ubangijinsa wana khafu alal musi muna jima mai muguntawa tsoron shiga wuta duk musulmin da ya mutu a matsayin yana mai kyautatawa to wannan muna kyautata masa zato muna masa fatan dacewa da gidan aljanna wanda kuma ya mutu yana mugunta aiki to wannan muna ji masa tsoron azabar Allah subhanahu wataala kaga yanzu misali wane ne zamu iya yanke shakka mu ce kawai wani dan muta ne sai wanda nasi yazo yanzu misali Abu Lahab dan muta ne Allah ne ya tabbatar mana cewa dan muta ne shi da matarsa tabbati yada Abi Lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mra'atuhu hammalat alhatab fi jidiha hablum min masad wannan nassi ne na alqur'ani wanda yake tabbatar da Abu Lahab da shi da matarsa ɗan mutane to haka Amr ibn Luhay al-Khuzai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi sahihi hadisin na cikin Bukhari da Muslim manzon Allah yake cewa ra'aytu Amr ibn Luhay yajurru usbahu fi an-nar manzon Allah yace naga Amr ibn Luhay yana jin diyan hanjin shi a cikin wuta manzon Allah yake faɗa yace shine awwalu man sawwaba sawa'ib wa bahra al-bahair an gane ku shine ya kirkira bautar wani Allah subhanahu wataala wato a cikin mutanen Makka shine ya rikida addinin Annabi Ibrahim shi ya kawo gumaka ya kimsa a cikin Ka'aba ya sunnanta musu aiki na shirka an gane ku shi ya sunnanta musu wannan bahira da sa'iba da ham da wasila da wannan da sauransu ma ja'ala Allahu min bahirati wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham bautar gumaka a cikin larabawa wanda ya kawo ta shine amru bin luhai al-khuzai maza Allah ya ce da ido na na ganshi a cikin wuta yana jin diyan hanjin shi wal iyazu billah hadisin yana cikin bukhari da muslim kaga wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da cewa amru bin luhai al-khuzai dan wuta ne to haka kenan ka'ida aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda nassi na alqur'ani ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dan wuta ne zamu tabbatar da cewa dan wuta ne wanda nassi na alqur'ani ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wani dan aljanna ne to zamu tabbatar da cewa dan aljanna ne amma haka kawai wani daga cikin musulmi mu yanke fada mu ce wani dan aljanna ne ko dan wuta ne sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke fada yace dan aljanna ne ko dan wuta ne ko muka samu nassi na alqur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk musulmin da ya mutu yana mai kyautatawa tsakanin shi da ubangijinsa to wannan muna fata muna kyautata masa zato muna kaunar aljanna ta zamanto makomarsa wanda kuma ya mutu akan muguntawa akan ayyuka na banza to wannan muna ji masa tsoron azabar Allah amma dan haka shahada wanda take gamammiya wannan ba laifi muna iya cewa duk wanda ya mutu a matsayin sa na mumini to mun shaida dan aljanna ne duk wanda ya mutu akan kafirci mun shaida dan wuta ne an gane ko duk wanda ya mutu a matsayin sa na mumini dan aljanna ne saboda shi mai imani ko mun kankantar imanin sa ko da an shigar da shi wuta ko shekara dubu nawa yayi a cikin wuta to ba zai dawoma ba a karshe za a fitar da shi a kai shi aljanna shi ko duk wanda ya mutu akan kafirci to Allah ya haramta masa aljanna innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar kenan shaida wadda take gamammiya hadaddiya wannan ba laifi ana iya yi cewa duk wanda ya mutu akan imani aljanna ita ce makomarsa duk wanda ya mutu akan kafirci wuta ita ce makomarsa me yasa saboda kasancewar anan ba za ka shaida ba da mutun ka ce dan wuta ne duk kafircin sa domin lamurra a hannun Allah suke zukatan bayi a hannun Allah suke an gane ko Allah yakan iya canza lamarinsa kuma yakan iya mutuwa akan imani kai ba tare da ka san ya mutu akan haka to haka wanda yake a matsayin sa na mumini ka ce wani dan aljanna ne tana iya yuwa a karshen cikawar sa wani iyazu billahi ya cika da mummunan karshe amma in nassi ne yazo alqur'ani ko sunna wani dan aljanna ne to zamu tabbatar da cewa dan aljanna ne haka in nassi yazo alqur'ani ko sunna wani dan wuta ne to zamu tabbatar da cewa dan wuta ne sanan malam sai ya ciro zuwa wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida ta ahlus sunna wal jamaa malam yace wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dhanbin mu aqidar mu ahlus sunna wal jamaa ba ma kafirtar da wani daga cikin musulmi bi dhanbin a sababin wani zinubi da ya aikata zinubi wanda yake koma bayan kafirci an gane ko zinubin da bai fitar da shi daga cikin addini wala nukhrijuhu anil islami bi amalin malam yace haka ba ma fitar da musulmi daga cikin musulunci bi amalin a sababin wani babban zinubi da ya aikata zinubin da bai kai kafirci ba wannan shine manhajin ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa ba sa kafirtar da wani daga cikin musulmi a sababin wasu zinubai da yake aikatawa kamar zina kamar sata kamar kwaci kisan kai cin kudin riba shan giya da sauransu. Waɗannan manyan laifuka ba sa kafirtar da musulmi su fitar da shi daga cikin musulunci, matukar bai halatta waɗannan ayyuka ba. Sabani ga Khawarij, su Khawarij sun tafi akan cewa duk wanda yake aikata babban laifi to wannan ya kafirta ya bar musulunci, kuma a aqidarsu in ya mutu akan haka bai tuba ba dan mutane. Domin su a aqidar Khawarijawa, in giya mutun ya sha ya kafirta, in sata mutun yayi ya kafirta, duk wanda ya zina ya kafirta, in kwace mutun yayi ya kafirta, kai in yi da mutane ma kai ka kafirta. Su a aqidarsu in dai ka aikata babban laifi to ka kafirta ka bar musulunci, kuma in ka mutu akan haka dan mutu ne kuma zaka dawwama a ciki. Allah ya kare. Su kuma Mu'tazila sun tafi akan cewa duk wanda ya aikata babban zinubi to huwa fi manzilatin bainal manzilatayn, yana wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu, shi ba mumini ba shi ba kafiri ba. Haka suka ce yana wani matsayi tsakanin matsayi biyu, ya zama jemage, shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba, a shi ba mumini ba shi ba kafiri ba. Suka ce amma in ya mutu akan haka bai tuba ba, mun kwatsa ma Khawarijawa dan wuta ne zai dawwama a cikin ta. To dan haka sun kafa hujja da wasu dalilai, illa kasancewar dalilan da suka kafa hujja da su hujja ne a kansu. Ka'ida musulmi baya kafirta a sababin aikata wani babban laifi, matukar bai halitta wannan aiki ba. Kamar yadda yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa musulmi baya kafirta a sababin aikata babban laifi, hadisin Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai'uni ala alla tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. مثلا يقول مبايع أدني أكن جوا بذاك حد بوتر الله دوني ba za ku yi zina, ba za ku yi sata ba, ba za ku zo da wani yankin ƙarya wanda kuke yanka tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku, ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake ma'ruf. Manzo Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan mubaya'a sakamakon ladansa na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa, ya yi sata ko ya yi zina ko yayi kisan kai aka yi sakayya, manzo Allah ya ce aka masa hukuba a duniya, wannan hukuba da aka masa manzo Allah ya ce ita ce kankaren laifin. A lahira Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi, sai dai wasu laifuka na daban. Sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an, duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa, thumma satarahu Allah, sannan Allah ya rufa masa asiri, ya lullube shi ba a cimke shi ba, fa huwa ila Allah, manzo Allah yace lamarin sa na ga Allah. Insha aqabahu, in Allah ya ga dama yayi masa azaba akan wannan laifi nashi, in ya ga dama kuma ya yafi masa. Wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa a sababin aikata aikin zinubi babba, musulmi baya kafirta, matukar bai halatta wannan aiki. Koda mutun zai mai da kisan kai, shan giya, zina, kwace, sata sana'ar shi, ya san laifi ne yake yi, to wannan baka da dalilin da zaka kafirtar da shi ka ce ya bar musulunci. Kuma baka da dalilin da in ya mutu akan waɗannan ayyuka ba tare da ya tuba ba, baka da dalilin da zaka ce dan wuta ne. Sai dai ana ji masa tsoron azabar Allah domin ya mutu akan miyagun ayyuka. To shine anan malin yace wala nukaffiru ahadan, yace ba ma kafirtar da daidai da mutun ɗaya min ahlil qiblati, daga cikin musulmi, bi zambin, a sababin wani laifi da ya aikata, laifin da bai kai kafirci ba. An gane ko, domin akwai laifukan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci. Yanzu misali, mutumin da ya zagi Ubangiji Subhanahu wata'ala, wannan ya kafirta. Duk wanda ya zagi Allah ya kafirta, ya bar musulunci. Haka mutumin da ya ma gunki sujada, shi ma wannan ya kafirta. An gane ko, alhali haka mutumin da ya yi musan wani abu wanda yake sananne akan larura daga cikin abubuwan da Allah ya shar'anta. Misali, mutumin da ya ce ayi sallah ba wajibi bace, in ka ga dama ne kai, to wannan ya kafirta. Duk mutumin da ya yi musan wani al'amari wanda yake sananne ne a cikin musulunci, wanda dole a ce ka san wannan, to mutum ya kafirta. Ko kuma ya zamanto munafircin mutum ya fito fili, ya boye kafirci a zuciya, ya bayyana musulunci akan halshi, aka samu dalilan da suka tabbatar da munafirci ne yake, to wannan shi ma dole a kafirtar da shi. Ko kuma mutumin da ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin musulmi, shine in ka koma dukkan wasu manya-manyan littattafai kafin na fiqhu zuwa na hadisi, sai ka samu babu ridda, wanda abubuwa ne wanda in mutum ya aikata su, to ya kafirta, ya bar musulunci. Ka dauki wannan littafi Nawaqidul Islam na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya zano abubuwa goma wanda kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin musulmi. Balma abubuwan da suke warware musuluncin musulmi, wasu daga cikin malamai sun zana cewa sama da abu 400 ne. Nan in ka koma cikin Mukhtasar Khalil, littafi ne na fiqhul malikiyya, sai da ya zano wajen abubuwa 30 wanda in musulmi ya aikata ɗaya daga cikin su, yayi ridda, ya bar musulunci. An gane ko? Kenan anan karka dauki cewa a kwata-kwata musulmi baya kafirta a sababin ya aikata zunubi. A'a, zunubin da bai kai kafirci ba, kamar irin su sata, irin su zina, irin su kisan kai, irin su kwace, irin su cin kudin riba da sauransu, waɗannan laifuka ne manya, amma ba sa fitar da mutum daga cikin musulunci, matukar bai halitta wannan ba. Shine sai malam yake faɗa, yace wannan al-hajja, yace muna kudirin wajaucin yin hajji wal jihad, yake cewa wannan al-hajja wal jihada, yace muna kudirin cewa hajji da jihadi madiyaini, wato masu shudewa ne har zuwa kiyama, ma'a kulli imamin, tare da dukkan shugaba na musulmi, barran kana aw fajiran. Shin mutumin kwarai ne ko lalatacce ne? In dai aka ce jagora ne na musulmi, an gane ko, ya jagoranci jama'a za a je hajji, to a sababin kasancewar shi malalaci ne, mai aikata ayyuka na sako, wannan dole ne mu bi shi mu je mu yi. Lalacinsa baya halitta mana mu yi masa tawaye mu ja da baya. Haka shugaba na musulmi, duk lalacinsa idan ya ce a fito jihadi, yaƙi na musulunci, to za mu fito a ƙarƙashin tutar shi mu yaƙi waɗanda suka kafirce ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasancewar shi fasiki azzalimi baya halitta mu yi masa tawaye mu kware masa baya. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Lalacin shugaba baya halitta aina fito na fito da shi ai masa tawaye. Shine yace wannan al-hajja, yace muna kudirin wato halaccin yin hajji wal jihad, yake cewa wal hajja, muna ganin hajji da jihadi, yace madiyaini, masu shudewa ne har zuwa kiyama, ma'a kulli imamin, tare da dukkan shugaba na musulmi, barran kana aw fajiran. Shin wato mai da'a ne ga Ubangiji ko kuma lalatacce ne? Nan insha Allah za mu dakata ƙarin bayani akan wannan gaba, zai zo a darasi mai zuwa. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.